بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna yiwa Allah godiya wanda cikin ikon shi da iyawar shi da sauwakewar shi ya kaddari haduwan mu a karkashin wannan daura da aka shirya wanda majalisin Sheikh Abubakar Muhammad Muhammad Jos ya shirya a nan Buhari a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kamar yanda jagora Dr. Kabir Abubakar Amin ya bada magana cewa wannan daura an kasa ta kashi-kashi malam ya yi magana ko kuma ya fara karatu a bangare na aqida Allah ya saka mishi da alkhairi wanda ita ce farko Toba. To.
Wafi ruwaiti.
Naam. Ni kuma an ce zan dauki ɗaya bangaren ko kuma ɗaya littafin Kitabul Waraqat ko kuma Matnul Waraqat. Littafi ne takaitacce a ido kuma an takaita mai lokaci a lokacin da aka yi allocating masa ana fatan a kammala karatun littafin a cikin wasu ƴan awanni ne wanda tun farko zan yanki uzuri gaskiya bazan iya yin wannan littafin a cikin awannin da aka ce za a yi shi ba gaskiya domin za a yi gudu ne wanda yake za a isa ba tare da samun makasudin abin da ake so a samu ba so na dauki maganar jagora Dr. Tabiu cewa a iya yi a tsaya inda aka tsaya sai ya zama fa naziratun ila maisara insha Allah kai tsaye insha Allah za mu shiga cikin littafin ne shi Imam al-Juwayni mawallafin littafin ko kuma Imam al-Haramaini Abu al-Ma'ali cikakken sunan shi shine Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni Bashafi'i ne an haife shi ne a garin Juwayn din wanda yake yana yanki ne na Naysabur ina jin yankin Naysabur yanzu yana cikin ƙasar Iran ne haka ne mala akan Allah Naysabur tana cikin Iran ne na'am tana cikin Iran ne a yanzu so malami ne na usulul fiqh amma ala tariqatil mutaakhirina babban malami ne tabbas na usulul fiqh faqihi ne amma akan tafarkin yan baya khalaf saboda ba ash'ari ne a aqida kuma dillin tattafansa suna ittijahi ne zuwa ga karfafar mazhabar ash'ariyya da yake kanta haka nan duka dirasat nashi so akan wannan tsariƙar ya rubuta wannan littafin shi ma saboda haka akwai wasu abubuwa da zamu dinga yin ishara watakila akan su watakila na sauka daga manhajin da mu muke kansa za mu dinga ishara a kansa insha Allah in karatu ya zo kansa da izinin Allah an haife shi shekara ta 419 ya rasu shekara ta 478 bayan hijira malam yace bismillahir rahmanir rahim ma'ana usulul fiqhi hadhihi waraqatun malam yace wa'annan wasu ƴan takaddu ne wannan tawalu ne irin na malamai malamai za su rubuta kimiyyar littafi amma sai su saboda tawalu sai su kallala sha'anin littafi ko kuma rubutun da suka yi wannan din ma tabbas a hajimin shi dan karami ne amma kuma Allah ya zuba wa littafin albarka da ansuwa a tsakankanin malamai da dalibai Ibn Salahin a cikin sharhin da ya wa littafin yana cewa qalla hajim gashi dan kankani ne amma wa azuma nahu amma amfanin shi ya yawaita ko ya girmama wa zaharat barakatu Allah yayi wa littafin albarka albarka shi ta bayyana ihtawa ala masaila khalat anha almutawwalat ya tattaro wasu mas'aloli da ya tattauna a tattakaice wanda da yawa zaka dauki manya-manyan littafan usulul fiqh amma ba za ka gansa ba haka nan ba za ka iya samun su a cikin hatta kuma kanana kan littafan usul din ba kana daga cikin albarkar da kuma Allah ya yi wa littafin Allah ya tsayo wa littafin amsuwa tsakankanin masu hidima ta ilimi tashtamilu ala fusulin shi wannan littafi ya tattaro wasu babubbuka min usulul fiqh daga cikin ilimin usul fiqh wato ma'ana ba dukkanin masail na usul fiqh ya tattauna ba ya dauki waɗanda yake ganin suna da muhimmanci ne ya zauna ya tattauna su a nan wajen saboda haka kawai sai malam ya fara magana ya ce huwa lafzul mu'allaf min juz'ayn mufradain in aka ce usulul fiqh to kalma ce wacce aka gina ta daga akan bangarori guda biyu ahaduhumal usul ta farko ita ce kalmar usul din wal akhir ta biyu kuma al fiqh kalmar fiqh din kafin ta zama kalma daya usulul fiqh a matsayin kalma daya asalin ta in aka kalle ta kalmomi ne guda biyu shine malam yake magana fal aslu idan aka ce al aslu ma yubna alaihi ghairu shine duk abin da aka gina waninsa akan sa malam ya fitarkata akan larabci anan wal far'u ma yubna ala ghairi shi kuma far shine abin da aka gina shi akan waninsa shine misalin gini wannan ginin foundation din da yake kasa shine aslu wanda ake gina waninsa akan sa shi kuma wannan ginin da ake muke gani shine far'u wanda shi kuma an gina shi ne akan aslu wal fiqhu idan aka ce fiqhu ya shine ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya allati tariquha al-ijtihad shine sanin hukunce-hukunce na shari'ar musulunci wanda asalin su an samu su ne ta hanyar ijtihadi a nan wajen malam ya arrafa fiqhu anan shi fiqhu anan wajen kwata-kwata malam bai yi tarifin usulul fiqh ba sai a can gaba ne zai zo a takaice bayanin menene usulul fiqh anan wajen sai kokarin ya kawo tarifin fiqhun anan tunda ya kalli kalmomin ne kawai usulul fiqh to ita kalmar fiqh ma'anarta a wajen malaman fiqh shine duk abin da bincike-bincike da ake yi na ilimi game da hukunce-hukuncen shari'a amma na aiki shine ilmun ne ya bahasu fil ahkami shar'iyya al-amaliyya al-mustanbata min adillatiha at-tafsiliyya bincike-bincike da ake na hukunce-hukunce na aiki na shari'ar musulunci wanda ake samu su daga shi wannan ijtihadin da malam yake yi ake dauko su daga dalilansu wanda suke dalilai wanda suke na asali wanda zamu zo mu magana akan su su ne at-tafsiliyya din wato dalilai wanda da su ne ake kafa fiqhu misali dalilin alqur'ani dalilin sunna dalilin qiyasi dalilin ijma'i mun fahimta to daga wayannan dalilan ake dauko shi wannan shi fiqhu to kenan shi fiqhu yana magana ne ko kuma yana da alaka ne kai tsaye tunda yana magana ne akan hukunce-hukuncen shari'ar musulunci kai tsaye na aiki to kenan fiqhu yana magana ne kai tsaye da mukallafi shi wanda shari'ar ta hau kansa ina hukuncin ya aikata kaza ina hukuncin ya aikata kaza ina hukuncin ya yi sallah azhar akan lokacinta ina hukuncin ya ki yin sallah azhar akan lokacinta to wayannan hukunce-hukuncen da suke da alaka da shi na kai tsaye to shi usul fiqhi shi fiqhu akan su yake magana mun fahimta saboda ka shi fiqhu yana da alaka ne da shi wanda ake magana akan shi mukallafi saboda ka aikin faqihi aikin malamin fiqhu shine kawai ya dinga lalubo wayannan ka'idojin da malaman usul suka kafa ya dinga dauko su yana fitar da hukunce-hukunce a cikin su kawai mun fahimta yana fitar da hukunce-hukunce daga cikin su misali idan yazo kawai mutlaqul amr lil wujub duk inda aka samu umarni sakakke yana hukunta wajibi to duk inda kawai ya shiga ya dauko wajib wani umarni a cikin qur'ani ko a cikin sunna to kawai abin da zai fada kina akai sai ya wuce idan mas'alar ta taso akan abu mun fahimta to amma shi usulul fiqh a matsayin ilimi mustaqil ilimi ne cin gashin kansa shi kuma yana magana ne akan wasu almanahij wasu hanyoyi da aka kafa su wacce shi faqihi shi wanda yake malamin fiqh zai dinga bi ta kan wayannan hanyoyin da aka shirya mai su kamar gada ya dinga taka su yana zuwa ga abin da yake so ya cimma na hukunci saboda haka shi usuli aikin da yake yi ba irin aikin faqihi bane shi faqihi kawai yana fitar da hukunce-hukuncen ne saboda haka mas'alar fiqh tana da alaka da shi mukallafi amma shi kuma usuli shi kuma wayannan nasoshin zai dinga kallo daga cikin su yana fitar da wasu ka'idoji dinkulallu wacce za su harɗo hukunce-hukunce masu yawa a cikin ka'ida kwaya ɗaya sai ya zama shi yana da alaka ne da ka'idar kawai ba ruwan shi da hukuncin da ka'idar za ta fitar hukuncin da ka'ida ta fitar to wannan alaka faqihi ne zai je ya tabga gaba da fiqhu a kansa amma ita kanta ka'idar da kuma asala ka'idar kafata to wannan yana da alaka ne da shi malamin usuli ina fata muna fahimta anwa'ul ahkam ku yi hakuri an ci a tattakaice za a yi anwa'ul ahkam nau'ika na hukunce-hukunce a nan wajen hukunce-hukuncen da malamin yake magana ahkamut taklifiyya ne hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da shi mukallafi ai mun riga mun san waye mukallafi tun a halari ko awwalu ma yajibu alal mukallafi tasiyu imani ko to wannan mukallafin to hukunce-hukuncen da suke da alaka da shi na daga ibada to hukunce-hukuncen su ne malam ya ce su bakwai ne guda bakwai ne alwajib ko dai aikin da zai yi ya zama wajibi ne wal mandub ko ya zama mandubi ne in ka so ka ce sunna wal mubah ko ya zama halalli wal mahzur ko ya zama abu ne da aka hana kenan a babin haramci wal makruh ko ya zama abin kyama ne ake cewa karafiya was sahihu ko ya zama ingantacce wal batil ko ya zama batacce to jeranta su a haka da wannan tsarin a ce su bakwai ne shi ma tsariqatul mutaakhirin ne wannan as sahihu wal batil ba su daga cikin mabahisu ahkamut taklifiyya suna cikin mabahis ne na ahkamul wada'iyya sai kuma a cikin ahkamul wada'iyya da ya cakuɗa su a nan wajen ya hada su gaba daya bayan ya hada su kuma sai ya cire guda uku bai kawo guda uku ba sai ya kawo kawai guda biyu watakila an gurata da waɗannan guda biyu tunda ta taƙaice ake yake bayani akai fal wajib shi wajibi ma yusabu ala fi'li shine abinda idan shi mukallafi yayi za a bashi lada wa yuqabu ala tarkihi sannan za a mai hukuma idan bai yi ba in ya bashi yaki wannan shi ma sun ci gyaran shi anan ma yusabu ala fi'lihi in ya aikata kawai in ya aikata koda ba niyya in ya aikata koda ba niyya in ya aikata koda bai yi nufin koyi ba to za a bashi lada wanda ba haka bane ba zai samu ladan ba sai ya zama qasdan ma yusabu ala fi'lihi qasdan sai in ya zama ya aikata shi ne qasdan da niyyar wannan abin da yake yi yanzu alwala ce yake yi, wannan abin da yake yanzu wankan janaba yake yi, wanda zai bambanta shi da wanka na gama gari. To yanzu niyyar tashi za ta hukunta samun ladan shi, mun fahimta? To zai zama wannan daya. Na biyu sai ya zama kuma imtisalan, tunda ana magana hukunci wato samun lada ne. To samun ladan kuma sai ya zama in yayi yanda aka ce, in yayi yanda aka ce ala haddi qa'idar sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah. Wannan al'amuri ne ko? To kaga kamar yanda kuka ga ina yin sallah, ba wai kawai da aka ce aqimu salata ku yi sallah, ba kawai ku je ku yi sallah yanda kuke so ba, yanda kuka ga dama, a tsarin da kuka ga dama, a sanda kuka ga dama, kama usalli, annabi ya ce kamar yanda nake yin sallah. To ya annabi yake yin sallah a zahiri yana yin ta ne bayan rana ta yi zawali, ko yaushe yake yin magriba bayan rana ta fadi, yaushe yake yin asuba bayan alfijir ya fito. To kenan koda kayi niyyar yin sallah asuba, kayi niyyar yin ta dan Allah, amma sai kai ta tsakar dare kafin alfijir ya fito, za ka samu lada? Ba za ka samu lada ba, domin baka yi imtisali ba. Amma akwai kasdu, amma babu imtisali ko? Ko? Haka nan inda gangan kai ta bayan rana ta fito, kawai kana zauna ka kira sallah sai ka ce kawai kai gaskiya ba yanzu za ka yi ba, ka yanke shawara sai rana ta fito, ko kuma iwar haka kawai ka ce to yanzu za ka tashi ka yi asubahi, za ka samu lada? Suwanta asuba? To kaga baka yi imtisali ba, saboda haka ta'arifin yana buƙatar wa'annan tuwasun guda biyu, ma yusabu ala fi'lihi qasdan wa imtisala wa yu'aqabu ala tarkihi, za hukunta mutum in ya bassa. Annabi ya ce la ajra liman la hisbata lahu, hadisi ne sahihi, duk wanda bai shi da niyya to ba shi da lada. Wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi, shi ma mandubi shine duk abinda wanda yayi za a bashi lada, wala yu'aqabu ala tarki, amma ba za a hukunta shi ba idan bai yi ba, mun fahimta? Shi ma da wayancan abubuwan guda biyu. To anan wajen meye bambancin wajibi kenan da sunna, meye bambancin a babin uquba ne kenan, a babin uquba a can wajen akan wajibi idan bai yi ba za a hukunta shi, kamar wanda ya ki yin sallah da gangan tafarilla, kamar wanda ya ki yin azumi da gangan na Ramadan, mun fahimta? Kuma babu wata ba shi da wani uzurin da ya hana shi, to kaga wannan zai sha uquba in ba Allah ne ya gafarta mai. To amma shi sunna, ita sunna ba za a ce in baka aikata ta ba ka yi laifi, a'a lada dai ya kubuce maka, lada ya kubuce maka, amma sai ya zama bambancin su akan sakin umarin ne mutlaqul amr. To yana fa'ida da wajibci, duk inda aka ga umarni sakakke babu wani abin da ya sarrafantar da shi ya juyar da shi daga asalinsa, to sai a ce wajibi ne. Amma idan aka kawo sassauci ko aka nuna bin shi ba azima ba ne, to sai ya zama sunna ne. Misali umarni da rubutu a lokacin kasuwanci, ayate magana akan a rubuta umarnin idza tadayantum bidanni ila ajalin musamma faktub, wannan faktubu ai al'amuri ne haka ne, amma kuma ayar kuma ta yi ishara zuwa ga rubutun ba wajibi ba ne, kuma ayar ta zo a bayanta ta nuna haka, tunda ita kuma ta yi magana akan jingina, mun fahimta? Ta yi magana akan jingina. To tunda akwai zaɓi, to shi ma zaɓi na daga cikin hanyar da ake gano abu ba wajibi ba ne sunna ne. Amma wannan ba a koyaushe ba, wannan ba a koyaushe ba, mun fahimta? Sai al-mubah, sai mubahi ma la yusabu ala fi'li, shine abinda idan mutum yayi ba za a bashi lada ba wala yuqabu ala tarki sannan kuma ba za a hukunta shi ba in yayi ba in yayi ba zai samu lada ba in bai yi ba fa in yayi ba zai samu lada ba in bai yi ba kuma ba za a hukunta shi ba in yayi ba zai samu lada ba kaga bambancin shida sunna da wajibi a can in kai zaka samu lada a babu na kuma wala yuqabu ala tarki ba za a hukunta shi ba in bai yi ba kaga ya bambanta da wajibi amma kuma a nan wajen yana da kama da sunna sai dai gabar shi ta farko ta togace shi mun fahimta halal mafi yawancin wannan halal din mafi yawancin halal duk abin da yake halal ne to ba a kama mutum a kansa jiya doctor a cikin lecture da ya gabatar wata lecture kayyima akan shawawan tabi'u aka zo da yazo yana magana akan fushi yana bayani akan fushi dabi'a ce ba a kama mutum da laifi dan yayi fushi yayi misali da kishi ba a kama mutum da laifi dan tayi kishi dan mutum yayi farin ciki ko bakin ciki mun fahimta duk ba a kama mutum da laifi akai saboda asali ababi ne na halalci domin yana kan dabi'ar sare dukkanin wayannan dabi'un suna kan babi ne na halalci shine sa tufafi halal ne ma'ana ba ina magana yanzu ta al'aura bane a sa tufafin ka sa yanzu irin namu na Hausawa na Turawa na Larabawa yanzu sai mun sa irin Larabawa ko da yake azhabi ya sa jallabiya mun fahimta mu halal ne haka nan kalolin mu sa wayannan kalolin da suke jikin mu duka halal ne amma inda mubahi halal yake tashi kuma ya zama akwai matsala akan shi ko lada ko ukuba ta shigo cikin sa shine idan an samu gulumi idan ya wuce gona da iri ka tsallaka iya inda aka ce ka tsaya mun fahimta misali sa kaya halal ne amma sai ka sa wando ya wuce idan sau to yanzu wannan kayan wuluwi ne ko to anan wajen laifi ya shu mun fahimta kashe dukiya halal ne amma in almubazzaranci ya shigo fa haramci ya zo to yanzu wannan ƙarin nan ne haramcin yake nan ne hukunci zai kasance mun fahimta amma in ba haka ba duk wayannan abubuwan da suke da alaka da mu na kai tsaye mutum ya bacci yayi kuka yayi magana yayi shiru ya mike tsaye ya zauna duka wayannan ayyuka ne amma suna kan menene suna kan babi ne na halalci mun fahimta suna kan babi ne na halalci saboda haka shi halal ba a cewa akwai lada ko akwai zinidi amma shi ma malamai suna magana cewa in kayi shi ne akan kwaikwayar annabi akan wannan abin ana fatan zaka samu lada duk da halal mun fahimta to ka afwan semi sai wal mahzur shi al mahzur ma yusabu ala tarkihi shine abinda idan ka bashi zaka samu lada wala yuqabu ala fi'lihi amma ba za a hukunta wa yuqab shine wa yuqabu ala fi'lihi za a hukunta mutum ya aikata abinda in baka yi ba zaka samu lada amma in ka aikata fa zaka samu za a hukunta mutum shine haramun ko shine wanda yake hanin nashi jazini ne qat'an kawai an ce haramun ne to wannan haramun din shi ma a nan wajen malamai sun ce idan ka bashi ne saboda tabi'arka ɗabi'ar kace yasa ka bar shi ba za ka samu lada ba ɗabi'ar ci kace kawai ta sa ka bar shi amma in ka bar shi ne dan Allah to za ka samu lada wa amma man kafa maqam rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa naha an-nafsa 'anil hawa tsoran Allah ne yasa hadisin wayancan ashabul ghar wancan da ya nufin yin zina da waccan ya uwa tashi nace ka ji tsoran Allah kalmai ka ji tsoran Allah ta ga ya mai sai ya koma sai ya hakura didda yana son aikata aikin haka ne saboda haka sai Allah ya jinjina mai daga cikin sab'atun allazi yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilla shi ma akwai wa rajulun wa sha minene ehin wa rajulun da'atumra zatu mansibin haka ne ko mace ga dukiya ga kyau ga isa ta kira shi shi kuma ga samartaka shi ga karfin shi awashi ta ce yazo zama a biya shi ya zai da ita amma sai ce yana tsoron Allah wannan tsoron Allah nashi a irin wannan sadadin shine Allah ya bashi wannan girman ya karrama shi da wannan lambar girmamawa saboda kun ga dan Allah ba wai mujarradin dabi'a ba mujarradin dabi'a yanzu akwai wanda misali mujarradin dabi'ar sa mujarradin ta akwai abubuwan da zai ce ba zai iya yin su ba a shi dabi'a shi ce ba zai yi ba amma kuma dama asalatan haramun ne haramu ne addini amma shi kuma a ɗabi'ar shi ba zai yi ba ba ruwan shi shi ba janibin addini yake kallo ba a janibin sani misali cin hanci akwai waɗanda ma'aikatan gwamnati ne waɗanda su a ɗabi'ar su ba zai yi musu ci hanci ba wai saboda Allah ya hana ba a suna kallon wani abu ne da suka yi building ba zai yiwu at once su zo su rusa wannan abin da suka yi building ba suka establish ba haka ne to yanzu wannan ba ai an subscribe din ai haramun ne ko to a nan wajen ba ya bar shi bane saboda Allah ba lada mun fahimta ba lada a wannan babu to shi da haram da wajibi dukkan su suna kan maratib ne wani wajibin yafi wani wajibin mun fahimta misali fadin gaskiya menene wajibi ne sallah wacce mecece sallah ta fi fadin gaskiya wajibcin sallah yafi wajibcin fadin gaskiya ko a cikin arkanul islam din ba ma fadin gaskiya ba a cikin arkanul islam din sallah wajibcinta da karfinta yafi sauran in ka dauke kalmatu shahada akan maratib suke ko to shi ma haramun haka wani yafi wani ko wani haramcin yafi wani haramcin yawa yafi shi muni ka yafi shi muni amma mu kiyaye shi haram barin haram malamai sun ba wato ana kusantar Allah da ƙara matsawa izuwa ga Allah da aikata wajibai ba kawai da mujarradin barin haram ba mun fahimta ba mujarradin fadin haram ba wannan za ku fi appreciate wannan akan karatun malam na tauhidi imani yana karuwa yana raguwa haka ne to da me yake karuwa bi ta'a me ta'a din asalin ta'a shine yawaita ayyuka na alkhairi yawaita ayyuka na alkhairi in ka tsaya baka aikata haram ba to kana tsaye ne amma in kana aikata alkhairi kana yin gaba ne kana yin gaba ne to ana kusanta Allah da duka guda biyu ne amma kuma wanda yake gaba shine wanne aikin didda wasu malamai shi ma sun ce hanin aiki ne wannan wani kuma wata magana ce doguwa wace ba nan bane kuma mahallinta mun fahimta wal makruh sai ikrahi ma yufabu ala tarkihi shine abinda idan mutum ya barshi zai samu lada wala yuqabu ala fi'lihi amma ba za a hukunta shi ba idan bai aikata ba kaga wannan shine akasin mahzur shine karafiya ko idan ma yufabu ala tarkihi idan baka yi ba sai ka samu lada in ka aikata kuma ba za a ce kai laifi ba ba za a hukunta mutum ba in ya aikata ko haka ne ba za a hukunta shi ba in ya aikata to amma mu kiyaye shi makruhi wannan kalmar ta ikrahi wannan istilahin da mala yake magana kamar yadda muka ce istilahi ne bayan ilmomi sun zauna malamai domin su sauƙaƙe ayyuka su sauƙaƙe fahimta sai suka karkasa ilmomi abu kaza a ce yana babin wajibi abu kaza a ce yana babin mustahabbi abu kaza a ce yana babin haramci wannan bayan ilmomi sun zauna ne an fajjare su mun fahimta amma ita kalmar a cikin Qur'ani ko a cikin sunna ko kuma a cikin aqwalus salaf ba wannan ta'arifin take dauka ba mun fahimta a cikin alqur'ani ko a cikin in ta zo aka kanta a cikin hadisai to ba wannan karatiyyar take nufi ta malaman usul ba wannan yana hukunta haramci ne a sotu isra da Allah ya kawo abubuwa da ya haramta tun daga wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya ya ta kawo abubuwa waɗanda suke haramun ne ko ya ta kawo almubazzaranci zina duk ya ta kawo to har wala tamshi fil ardi marha kaka dinga takama kana nuna isa da fankama in kana tafiya a bayan kasa to Allah da ya gama su dukan sai ya ce kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha yanzu wannan makruhi da yazo kaka fassara shi a nan wajen makruhi da istilahin malaman fiqh kamar yanda yanzu muke ji malaman social media suna fassara kal al-aya wa alla wistaqamu ala tariqa da tariqa tijaniya mun fahimta kaga wannan jura'a ce wannan ganganci ne wannan taqawuli ne ala Allah ka fada wa Allah abin da bai fada bane ka jingina masa makruhi anan wajen domin duka waɗannan abubuwan da aka Allah ya lissafa a wajen dukkanin su haramun ne duk haramun ne amma sai Allah ya ce makruha saboda ka wannan karahiya anan wajen ta haramun ce haka nan a cikin hadisin Bukhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kariha lakum salata Allah ya kyamatar da ku abubuwa guda uku wannan karhancin me ne qila wa qala kasatu su'al ida'atul mal ko yanzu wannan karahiya a cikin wannan hadisin menene duka wayannan abubuwan haramun ne jazima ba to saboda haka ba karahiya bace irin wancan ina jin ibnul qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in kuma alamul muwaqqi'in ya ta dabjala akan wannan qadiyyas was sahihu sai kuma as sahih ma yu'taddu bihi wa yata'allaqu bihi an-nufus abinda in kai za a ce yayi sannan yana da alaka da zartuwa wal batil shi kuma batili ma la yata'allaqu bihi an-nufus wanda in kai ba shi da alaka da zartuwa wala yu'taddu bihi kuma ba za a yi kirga da shi ba mun fahimta asali a wajen malaman usul fiqi da malaman fiqh in aka ce an-nufus an-nufuz to yana da alaka ne da babu mu'amalat kawai nufuz abinda ake zartarwa da abin da ake zartar da shi to yana da alaka ne kawai da babu mu'amalat ba babu ibadat ba domin ana magana al-uqud contracts da abin da ke contract ne za a kulla shi mun fahimta shine za a iya cewa yayi ya kullu ko bai kullu ba ita ibada ba a cewa ta kullu ko bata kullu ba mun fahimta wannan ma wani daga cikin abin da aka ci Imam al-Juwayni gyara nan ba wannan wannan kalmar su can suke aje ta kawai mun fahimta ababi na ibada abinda kawai ake magana akan shi shine abinda idan kai shi asali shi abinda yake so ya magana a wannan shine abinda in kai za a ce yayi kuma zaka samu asalin sakamakon da aka ce an yi awarding ga wanda ya wannan abu mun fahimta yayi kuma zaka samu sakamakon sakamakon zai iya zama a nan duniya ko a gobe kiyama mun fahimta kamar sallah samun ladan da kuma ƙarshen samun ladan shine me Allah ya yadda da aikin shine shiga aljanna to wannan shine an amince da aikin kuma ya zartu shi kawai abin da yake so yayi wada kenan anan shi kuma dai aikin sai a ce ba a amince da shi ba batil din ba amince da shi ba kuma bai zartu ba to shi a babin ibada abin da ake magana akan shi ne ma yahsulu bihi jaza wa yasqutu alqada'a abin da yake za a samu lada in an yi shi sannan rama ko zai fadi mu fahimta yanzu ba sai ka rama ba ka samu lada kuma ba sai ka rama ba to wannan shine as-sahihu a wajen ababin ibada aka san shi shine al-batil shine mutumin da yazo yayin sallah babu alwala kuma ba shi babu taimama kuma ba wai ya shiga cikin wani matsatsi bane da ya hana shi alwala ya hana shi taimama sai iya yiwa mutum ya sallah babu alwala babu taimama ko to haka kawai a kira sallah kawai ya tazo ta kanar sakano kawai ya shigo masa ce kabbara sallah ina alwala ya ce bai yi ba sallah kuma zaka ya ce eh kuma ya kabbara sallah ta yi eh za a kirga ta daga cikin salloli misalin sallah azhar za a kirga ta ba za a kirga ta ba kuma ba za ta zarci ba ba za a bashi lada ba mun bayyana to yanzu sallah shi ba sahihi ya bashi ta zama menene batila amma idan yayi tsarki yayi alwala aka kira sallah a lokaci yazo yayi sallah aka ganshi yayi sallar har aka yi sallama wannan sallar tashi a wajen faqihi me zai ce eh sahat tai ko ba tai ba ko akwai abin da zai ture ta eh ba abin da zai ture ta ba abin da zai ture ta ba abin da zai ture ta babu shi eh wannan kun san muna magana ne akan ahkamul shar'iyya muna magana akan ahkamul shar'iyya a can bai za a ce su hukunce hukunce a kashe-kashe su guda uku ahkamul aqaliyya na hankali ko urfiyya na al'ada ko shar'iyya to yanzu ba na akan ahkamul shar'iyya kawai ke magana ba aqaliyya ba ba urfiyya ba a ana magana ne akan abu idan har aiki ya cika sharuɗansa to shi faqihi zai ce aikin yayi in wani abu ya bata shi a cikin sa to shi wannan ba dole bane ya zama daga cikin mabahis na ilimin fiqh mun fahimta ba dole bane ya zama mabahis na ilimin fiqh saboda ai kun ga a cikin ta'arifin fiqh da muka ji ai an ce al'amaliya ko na ayyuka da ake yi waɗanda ake aikatawa to kun ga tunda a can malam ya riga yayi bayanin cewa ijtihadi ne tariqatul ijtihadi ake amfani da su kun ga idan ya zama kawai ya cika sharuɗin shi mujtahidi zai ijtihadi ne kawai ce yayi amma in wani abu ya bata aikin a ciki ba eh ya bace to amma shi wani mujtahidi ya bace aljin faqi ya bace yanzu yayi ne dan riya yanzu riya tana daga cikin shurut na sallah riya tana daga cikin shurut eh yanzu kabbara har ma ba sharadi bane in bai kabar harama ba kana da sallah ruku'u fa eh karatun fatiha fa sallama fa to yanzu ita kuma riya fa ita riya fa samu daji ita riya fa eh to yanzu a wajen faqihi idan aka zo aka ce ga aiki nan tibiya cika ya cika arkan ya cika shurut yayi ko bai yi ba to gariya kuma na'am eh jamil shine a wajen faqihin amma tun farko da kan so ka wahalar da shari'a nace a wajen faqihi yayi anan wajen tambaye kawai eh ce ko a'a wannan bayanin naka bayani ne wanda ba a da bukatar sa a'a tsaya a tukuna sharuɗa sun cika? Shikenan ba. Shikenan ai. Yabo ne? Yabo ne? Duka kawai abin da kake so ku fahimta shine. Maganar da ka faɗa haka ne. Ba za a ce ya rama ba. Amma babu lada wanda shine asalin yake da alaka da shi akan nan anan wajen yake da alaka da as-siha wal butlan din mun fahimta aikin yayi aikin bai yi ba to aikin yayi ko bai yi ba shi yasa muka ce ba shi daga cikin ahkamut taklifiya ba shi daga cikin ahkamut taklifiya kuma ba shi daga cikin mabahis a wannan babun ba shi daga cikin mabahis na haqiqi amma kuma a shari'ance aikin yayi ko bai yi ba eh yayi ko bai yi ba a shari'ance a wajen faqihi bai yi ba yayi aiki na riya a shari'ance bai yi ba ko yayi a shari'ance shine mallai yace yura'unan nasa eh shine mallan yace lada babu ana agna shuraka'i ana shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu hadisi sahihi manzo Allah yace ranar kiyama za a ce je ka wajen wanda kai dan shi shi sai ya baka ladan mun fahimta to anan yayi akwai abubuwa wa'anda suke a hukunci za a ce yayi amma in aka zo tafsili fa in aka zo aka ce menene abu aka ce ya aka iya ya aka iya mun fahimta ku yi hakuri kun san kai na riga na gaya maka ni fakar fakar umma ta yassara minhu eh mutum ne yewa yayi kyauta yewa matar shi kyauta da ran shi da lafiyarsa da ya mata kyauta bayan shekaru sai ya rasu sai aka ce ai asiri te mai shi yasa bai san yanda yake ciki ba sai ya mata wa'annan kyautas yanzu sharuɗan kyauta sun cika ko ba su cika ba eh to asiri yana cikin sharuɗan kyauta ne asiri daga ciki ne da za a rusa kyauta saboda shi asiri domin abu ne wanda ta ina za a tabbatar da shi shi fiqhu ba a daura hukunci ba a cewa abu kaza
ba a sa mai haddi sai ya zama an san saman shi an san kasan shi an san gefansa sai a bashi haddi bayan an bashi haddi ne sannan kuma za a bashi hukunci duk abinda ba shi da haddi to ko an bashi hukunci a wajen malamin fiqhu hukuncin ba zai zauna ba shi yasa wani sa'in malaman fiqhu da malaman hadisi suke shan fanya amma in nace malaman hadisi da nufin ƙoya ƙoya nake ne eh haka nake ne ƙoya ƙoya nake ne muhaddasuna nake ne mun fahimta idza kana al-mawqulataini lam yahmilu khabar me qullataini tulu biyu to me tulu biyu me haddin tulu biyu wanda da shine zai zama determining factor da za a ce ruwan ba zai najasta ba me determining factor din na tulu biyu me tulu shi tulu mun san tulu ko in ma mun san tulu mun san randa irin ta ƙasa ko to randan nan ta ƙasa ba hawa hawa bace wata babba wata karaba wata abu to wacce ake nufi wacce ake nufi to wannan maganar ba za ta zauna ba a wajen malamin fiqh malamin fiqh ba ta zauna ba domin babu haddi mun bayyana so in ka zo kana magana sai a ce yi bayani me kake so ka ce ne shi yasa su malamin fiqh sai suka kauce sai suka faɗa haddi suka ce ruwa ruwa idan ruwa ne wanda yake tulubin idan za a zo a zuba shi a cikin abu in ka taba bangaren shi daya to ɗaya bangaren ba zai ansa ba amma in ka taba wannan bangaren ɗaya bangaren ya ansa to yahmilul khabasa saboda ka zuba ruwa a cikin baho ka cika baho sai ka zo sai ka gefe sai ka daki gefen idan ɗaya bangaren ya motsa to khabasa zai hakama shi idan ka dake shi amma ɗayan ka ji shi nan yana nan ba ka ga yayi wannan zigzar ya tafi ba mun fahimta to lam yahmilul khabasa to anan wajen da aka ce ya tayi mai asiri ina babu din yake eh da har za a rusa shi saboda shi ina babu a hunaka babu to kun ga irin da an ce lokaci yayi an ce lokaci yayi tun farko Imam Zahabi kai ka san wannan abin da ka shirya da ba ka san abin da zai faru ce so insha Allah ina ga za mu tsaya anan insha Allah sai karatu na gaba la'allahu za mu kammala littafin ko da saukali ni saukali kawai sai a wuce kawai sai a insha Allah wallahi min wara'il qasd ai an gama da anwa'ul ahkam yanzu zamu tashi ta'rifat din ne ko to insha Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kana cikin
wa ta'ala ya ta'ala ni ne 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 ne